الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أوام سجير ما بركة مرساكي هدوى وأن اللوكة مي البركة مريتينا أصبر در اللحدي بيو قوات الربيعين الأول شكرا تا دبو ايدي دريه دو دا أربعين دا تقص bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya aihuwar Annabi Isa illisahin ya tabbata. Ba dan komai ba, sai dan ci gaba da karatun mu na littafin Aqidatul Atfal fi Tauhidil Mutaal, aqidar yara a cikin kadaita Allah madaukaki, wanda sati da ya gabata mun fara karatu a cikin littafi juz'i na biyu kenan, bayan kammala littafi juz'i na farko. Muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikon fadin daidai da kuma aikata daidai. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Wannan masallaci na Umar bin al-Khattab, wanda yake a unguwar diaspora babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. Wannan kuma zai zamanto mana shine darasi na uku na biyu a cikin wannan littafi. Idan ba a manta ba, a sati da ya gabata mun karanta har zuwa tambaya ta abin da ya shahi biyar, inda malam yace limadha arsalallahu rusula, yace arsalahum liyuhaqqiqut tauhida. To sai dai a wancan sati, kamar yadda na alƙawarta cewa a wannan sati za a zo da littattafai, to ga suna an zo da su kenan, za a baiwa waɗanda suke zuwa makaranta kenan, sai a buɗe ana karantawa yafi ana dibawa. Karatunmu kamar yadda nake yawan ambatawa zai kasance ne za mu karanta mu fassara mu kai daidai gabar da muke so mu tsaya, sannan sai mu dawo baya mu yi ƙarin bayani. Tambaya ta gaba idan mun juya takarda, malam yace su'al ma hiya kalimatu tauhid, yace menene, micece kalmar tauhidi, me ake ce ma kalmar tauhidi? Jawab, amsa, malam yace hiya kalimatu la ilaha illallah, ita ce kalmar la ilaha illallah, ita ce ake ce ma kalmar tauhidi. Su'al, tambaya ta gaba, malam yace ma ma'ana la ilaha illallah? Malam Yusuf, malam Siboyi, akwai guda nan wanda yake sallah? Malam yace ma ma'ana la ilaha illallah, menene ma'anar kalmar la ilaha illallah? Jawab, amsa, malam yace ma'anaha ma'anatta la ma'budu bihaqqin illa Allah, yace ma'anar la ilaha illa Allah shine la ma'budu bihaqqin, babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta, illa Allah, sai Allah shi kadansa. Wannan kenan za mu tsaya akan wannan tambaya saboda karin bayani da muka fara a wancan sati na wancan tambayoyi. To sai dai kafin in shiga karin bayani akan wannan tambayoyi, a yau kamar yadda na ambata muna biyu ga watan Rabi'ul Awwal, wata na uku daga cikin jerin gwanon watanni guda 12 na shekara ta addinin Musulunci, wanda wannan wata, a cikin wannan wata aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ta 12, kamar yadda mafi yawancin littattafan sira suka yi bayani akai. Amma dai babu tabbaci akan cewa rana ta 12 aka haife shi, domin akwai maganganu. Wasu malamai sun ce rana ta 2 cikin wannan wata aka haife shi, wasu sun ce rana ta 8 ma, wasu sun ce rana ta 9, wasu sun ce rana ta 17, wasu sun ce rana ta 18, kai akwai wanda suka ce rana ta 21 ma aka haife shi. To wacce daga ciki zamu dauka? Amma dai abinda muke da tabbaci akai shine dai a wata aka haife shi, a wannan wata, sannan kuma a wata rana da ake ce mata ranar Litinin kenan, yawmul ithnain, rallan di kenan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ya samo asali ne daga fadin manzon Allah da kansa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rayu ya koma ga Allah yana azumi a duk ranar Litinin. To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye manzon Allah, dan me kake yin azumi a ranar Litinin? Manzon Allah ya ce a irin wannan rana aka haife ni. Ashe ga abin da ya kamata mutane su yi, ami, dan murna, in ma wai murna ake da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine za a yi murna ne a duk ranar Litinin kowane sati, saboda shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sannan kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a lokacin aka turo shi da annabtaka ba, sai da ya kai shekara 40, ai shine yasa ma ba a iya gane wace rana ce aka haife shi ba, saboda lokacin da aka haife shi ba wanda ya san wane ne shi, shi yasa ba a riƙe ranar ba. Sai bayan ya kai shekara 40 da Allah ya turo shi a matsayin annabi, bayan wannan lokacin sai zamanto aka ga girmansa da falalarsa, to sai ake kirda don a samu yaushe ne wace rana ce aka haifi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kenan. Amma ba a iya ganowa ba, saboda babu tabbaci. An san dai a watan Rabi'ul Awwal ne, a shekara da ake ce mata Amul Fil, shekarar giwa. To shi yasa ɗan uwa a jiya mun yi khutuba akan abin da ya shafi alamomin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba zan tsawaita bayani bane ba, abin da yasa zan dan yi tsokaci akai shine saboda da yake ba anan ne ne wannan khutuba ba. To shi yasa zan dan yi tsokaci game da wannan. Mun sani a duk wata irin wannan in ya kewayo a shekara, ana keɓance wani abu da ake yin shi kuma ake jingina shi zuwa ga addinin Musulunci. Shine cewa za a yi taro da sunan murna don tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tun daga wadin wannan magana za ka gane cewa abin baya da asali, a addini bai san wannan abin ba, saboda ai abinda ake mantawa shine ake tunawa, sai an mance abu ne ake tuno shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum mumini na gaskiya mai son manzon Allah da gaske, wallahi a kullum yana tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda manzon Allah ya umarce mu da in zamu sanya tufafi ma ya zamu sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fito daga gida kai addu'a, in zaka kwanta kai addu'a, in zaka shiga dushi kai addu'a, in zaka tafi kasuwa kai addu'a, addu'ar tahiyya masallaci, addu'ar dawo shiga masallaci, fitowa daga masallaci, addu'a in an fito daga dushi. Shi yasa zaka ga duk wani wanda yake mumini na gaskiya a kullum yana tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yana aikata abinda manzon Allah ya mishi umarni da ya aikata. To ɗan uwa, wannan abin baya da asali a addini, saboda idan ka dauki rayuwa, mafi yawanci girman abun da yasa ake wannan magana shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne na cikan musuluncin mutum. Duk wanda baya son manzon Allah, ittifaqi na malamai gabaki ɗaya, kafiri ne. Kowane ne shi. Da zaran baka son manzon Allah, to ka bar musulunci. To wannan dalili yasa wannan abun ake kamba bashi, ake girmama shi, ake maida shi ya shigo cikin addini, saboda yana da alaka da musuluncin mutum. To amma inda suka yi kuskure babba daga ciki, wanda yake yin abin shi wannan taro na maulidi da ake yi, ya je ya yi abin shi, amma kai ya zo yana wasu bayanai a ciki, musamman bayani mafi hadari da suke yi daga ciki shine duk wanda baya maulidi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan magana babban magana ce mai girma, saboda duk wanda ka gaya mishi haka cewa baya son manzon Allah, to da shi da Fir'auna baka bambanta shi ba, saboda kafiri ne duk wanda baya son manzon Allah kafiri ne kamar kace mishi kafiri ne ajiya mun yi bayani game da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kace ma mutun kafiri fa wannan kalma ta kafirin nan kafircin nan ba ta tahiya a banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai duba wanda ka kira da kafirin nan in shi ba kafiri bane manzon Allah yace to kai kafircin nan zai dawo kanka kai da kai wannan magana kaga kenan akwai hatsari shi yasa saboda son rai da kake da shi ko da ka saba a garin ku ana yin wannan abin kar ya sa ka zo ka hada abinda zaka zo ka kafirta kanka baka sani ba domin idan ka ce wanda baya maulidi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce sahabban manzon Allah gabaki daya ba su son manzon Allah domin sahabban manzon Allah gaba daya babu daya daga cikin su wanda yayi maulidi bayan sahabban manzon Allah almajiran su sune tabi'ai bayan su suma ba a samu wanda suka yi maulidi daga cikin su ko mutun daya ba bayan tabi'ai sun mutu atba'ut tabi'ina sun zo karni guda uku kenan shekara 100 200 300 duka ba a samu wa'inda suka yi maulidi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai da aka ƙara wani karni gudan ma aka ƙara yin shekara 400 to a cikin wannan karnin bayan 400 da wani abu sai aka samu wasu mutane suka fara yin maulidi dan Allah zan tambaye mu maulidin nan da ake cewa mu wanda baya yin shi baya son manzon Allah shekara 400 da aka yi ana bautar Allah shin wa'innan mutanen duk ba su son manzon Allah ne da ba su yi maulidi ba ba su iya ganawa ko kuma ba su da ilimi ne ba su iya gane cewa maulidi yana daga cikin musulunci ba sai bayan shekara 400 da wani abu sannan sai masu ilimi suka gane cewa maulidi ya kamata a yi maulidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su fahimta bane ba tare da cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkauta aljanna an yi an ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne kai ku ka san makiyin manzon Allah ba zai shiga aljanna ba ko wane ne shi sai wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Abu Bakr ne Siddiq dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Uthman dan aljanna ne Ali dan aljanna ne Sa'd dan aljanna ne Abdurrahman bin Auf dan aljanna ne Zubair bin al-Awwam dan aljanna ne haka manzo Allah ya jano su Talha dan aljanna ne manzo Allah sai da karanto sahabbai ya janyo suna mutum 10 yace dukan su yan aljanna ne to dan Allah wa'incan da suka shiga aljanna dukan su ba su yi maulidi ba to ya akai haka me muke so mu samu aljanna ce muke so mu samu to amma sai a zo ana cewa kuma wai ba a san manzon Allah kuma wa'inda suka fara yin maulidi malama in ka bibi tarihi in ka gani ma zaka gane cewa akwai ma shirme a ciki dalilin da yasa suka fara domin maulidin kashi biyu ne wanda aka fara shi bayan karni na 400 shekara 400 da wani abu wa'inda suka fara shi asalin abinda suka yi a lokacin ba shine ake yi yanzu ba wasu mutane ne wa'inda asalin su ɗan shi'a ne kai ku daga cin shi'a ka san akwai bata a ciki wa'inda suke zagin manzon Allah suna cewa mala'ika jibril wai batan kai yayi Allah ya ture shi zuwa ga aliyu ne wai ya kai ma manzon Allah risala kadiba ka gama sune suka fara yin maulidi wa'inda ake ce musu al-fatimiyun wa'inda wai su suna girmama fatima dan Allah idan soyayya da gaske ne soyayya da suke ma fatima wa ya aihi fatima Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe babanta ya kamata su fi so amma suna zagin mahaifinta wai kuma suna son ta kai wannan ƙarya ce ai ko kai yanzu kake da diya wani yazo yace yana son diyarka amma yana zagin ka kuma sai yazo yace wallahi duk duniya ba mai son ta kamar ni ha ka san ƙarya yake wannan to haka suke wa suna zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yadda sunan suna son Fatima shi yasa ake ce musu al-fatimiyun bayan haka kuma suna son Aliyu Aliyu sirikin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya bashi diya duka dai manzon Allah yana ciki shi ya kamata su zo bayan haka suka ce suna son dan Aliyu bin Abi Talib amma Aliyu bin Abi Talib mun sani ya aihi ƴaƴa ba ɗaya ba biyu ba daga cikin su wanda suka fi shahara Al-Hasan da Al-Husain to dan Allah abinda ya kamata shine ai a so abinda ya shahi a so su duka biyu inda daga sayyidiyan Fatiman ne za su so da sauran diyan gaba daya amma a cikin wannan Al-Hasan da Husaini sai suke son Husaini shi Hassan babu ruwansu da shi. Ka san da wannan tambada ce malam. To wai su wasu ka fara yin maulidi. Kuma wai su ne yanzu za a zo a ce wai duk wanda baya maulidi wai baya son manzon Allah. Kai kan ka san ƙarya ce wannan abu. Bayan ƙarni na shida, shekara 600 da wani abu, sannan sai kuma wasu su al-Fatimiyun sun fara yin wannan maulidi a Misra, ƙasar Misra ne. Kuma abin da yasa suka yi ware wannan maulidin dan ai a ce ai masoya manzon Allah ne. Saboda ka san idan bako ya zo gari kuka tashi sallah za ku ta yi masallaci bai zo yayi sallah ba za ku ce kai wani ba musulmi bane ba amma idan ya zo masallaci yayi sallah da ku sai ku ce a wani musulmi ne to wai diddan a san da cewa su musulmai ne suna son manzon Allah sai suka kirkiri wannan abu sai aka fara shi to bayan karni na 6 shekara 600 da wani abu to wannan ne sai kuma aka fara tara mutane da sunan biki irin biki da ake yi a zo a raba abinci da wane ne amma shi ma a lokacin iya abinda ake yi shine a karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a karanta alqur'ani wannan shi kadai ne abinda ake yi wanda hatta mu da bamu wani jima'a a duniya ba lokacin da muna yara mun riski irin wannan maulidin kan cewa abinda ake yi a wajen maulidi kawai za a zo a karanta kissar manzon Allah da abinda ya shafi qur'ani ne ayi ta karatun alqur'ani amma daga baya wa'innan ɗan shekarun sai abin ya rikice yanzu sai ya tashi daga manzon Allah kadai ake ma maulidin ma sai aka kirkiri maulidin Shehu Inyasi akwai maulidin Shehu Tijjani kai hatta dan kwana-kwanan nan wanda ya koma ga Allah kwanan bayan nan Dahiru Bauchi shi ma ana maulidin shi to wai dan ka gane dama asali ba Allah ne ba manzon Allah ne ake so akai ba domin me ya kawo kuma maulidin Tijjani da sauransu me zai kawo shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duka muke so ba muke girmamawa baka girmama Abu Bakar ba kai maulidin shi zaka yi matijani da yazo a karni na 11 saboda ba aihe shi ba sai a shekara ta 1100 da wani abu tukun aka aihe shi ma shi tijani wanda ake mishi maulidi to duk shekara 1100 da aka yi ana bautar Allah duk a zo kuma duk a ce wai wannan kai malam shi yasa in kana bibiyar littafan su wallahi malam sai kaga abun kamar yanda ka san mutum bai da hankali mai yin rubutun nan ba ko da yake dama Allah madaukakin sarki ko manzo Allah ya fadi Allah da kanshi ya fadi duk wanda Allah ya batar da shi to babu mai iya shiryar da shi a takaice ɗan uwa wannan abun ba ibada bace ba bid'a ce a cikin addini idan aka ce bid'a kuma bid'a wadda take a cikin addini mu bambanta wannan abin da nake magana da shi wannan salula wannan haske wannan fanka bid'a ne amma a rayuwa a lokacin manzo Allah babu su amma wannan ai bamu ce fanka sanya fanka a cikin masallaci wajibi ne in ba a sanya ba aka yi sallah sallan mutum ba ta yi ba ba hada haka nan ba wannan dabi'a ce ta rayuwa wannan ci gaban rayuwa ne ba addini ba to duk abinda addini ake ce mishi ibada ce shi a wannan manzon Allah kadai yake da magana saboda shine Allah ya turo ya isan mana da ibada ya koya mana yanda ake da ibada yanda ake yin ibada matukar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba to ba wanda ya sai magana in kai magana to zaka yi magana ne karkashin ayoyin alqur'ani da maganganun manzon Allah ingantattu domin akwai wanda suke ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa wanda yayi maulidi wallahi da cikin khutba na ambata zan saki ambatawa na bada misali game da antrenaman yan kollo idan aka sanya ku zaka ga suna da entere da suke samu kuɗi da ake ba su ko lokacin cikin khutba sai nace lada kuskure ne suna da kuɗi da suke samu idan aka sanya ku za a ba su kuɗi za su ci kuɗi wani zai ba su kaza zai ba su kaza ko ba haka ba idan suka dai entrenement eske kuɗin nan ana ba su menene suke entrenement motsa jiki ko to ka dauki maulidi karatun alqur'ani da ake yi a ranar maulidi da cewa an kebance karatun nan sai a ranar wanda yayi karatu koma bayan haka wajen ranar maulidi zai samu lada zaka kwatan ba wai dan muna kwatanta karatun alqur'ani da balo ba subhanallah bai taba yiwuwa su zaman to guda kamar dai ina bada misali ne yanda dai abu zai fito a hili to wanda kamar an sa kufu ne mutun yayi ya dan samu kudin da zai samu saboda zai samu lada amma duk wanda yazo a ranar maulidi yace zai maulidin nan wallahi da shi da wanda ya antrenaman motsa jiki kawai yayi to shi ma a addini ya je ya motsa jikin shi ne amma bai samu wani lada ba bal sai dai ma ya kwashi zunubi shi wanda ya motsa jiki bai da zunubi, amma shi kaga yana iya samu zunubi musamman maulidin da ake yi yanzu, saboda zagayen maulidi za a zo ana yawo a titi, ƴan mata suna rawa suna fidda jikinsu, wannan kaga kuskure ne a addini. Ina addini ina kiɗi, bancin shi za a zo wajen maulidi za ka ga wani lokacin ana cakuɗuwa maza da mata musamman a wajen da aka yi yawa. To kaga wannan duk wai koda a ce babu wani nassi ya kamata wannan abun da ake yi ya haramta maulidi kai tsaye. Shi yasa ƴan uwa, soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin biyayya ga Allah, biyayya ga manzon Allah, kamar yanda Allah da kanshi ya faɗi. Allah madaukakin sarki yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah yace anan karkashin wannan ayar al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo fassara wannan ayar a cikin littafin sa na tafsiri, sai yace ai jarrabawa ce Allah yayi ma wasu mutane, saboda mutanen nan idda'a mahabbatullah sun zo sun yi idda'in cewa wai suna son Allah ne, kamar yanda zaka ji mutun ya zo ya ce ai ni masoyin manzon Allah ne, haka ake hodi. Wallahi ƴan uwa, soyayyar manzon Allah ba sai ka yi to ka ce ni ina son manzon Allah ba, wallahi ba sai ka yi to ka hodi da baki ba, da an ga irin abin da ake kake aikatawa wallahi ana ganewa. Kuma dama soyayyar da kake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hodan mutane su ce kai masoyin manzon Allah bane ba, dan wa kake yin ta? Dan Allah ne ya sheda. Shi kuma Allah idan ya sheda mutane gaba ɗaya na duniya su ce kai makiyin manzon Allah ne, wallahi baka rabu da komai ba. In dai Allah ya sheda kai masoyin Allah ne, masoyin manzon sa, to an kare. Dama dan shine mai bada lada. Mutanen duniya su ci gaba da cewa masoyin manzon Allah, kai ai masoyin manzon Allah ne. In dai Allah a wajen shi kai ba masoyin manzon Allah bane ba, wallahi ba zai amfane ka da komai ba. Shi yasa a daina rudan mutane. Iya daga cikin abin da yake rudan wasu wai cewa wai duk in ka zo magana sai ka ce ya mu masoya manzon Allah. Ba sai ka hodi, baka da wannan lokacin cewa sai ka hodi. Da zaran kana abu ana ganewa. In daga cikin kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma baka son sa. To sai Ibn Kathir yake cewa sun ce suna son Allah ne, sai Allah ya jarrabe su. Ina jarrabawar take? Shine sai Allah ya ce fattabi'uni, ai fattabi'u rasulullah. Ku bi manzon Allah. Ba kun ce kuna son Allah ba? To Allah ya ce in da gaske kuna son Allah, ga Allah ya sabko da wahayi ya ce ku bi ni, ba ni ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bi shi. In da gaske kuna son Allah to ku bi ni. Ashe duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son Allah, baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ne ne biyayya ga Allah ko biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine ka bi duk umarninsu, abinda suka ce kayi kayi, abinda suka ce kakkai kakkai. Wannan shine iya daga cikin mafi girman gane cewa mutum masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shine ka fifita son manzon Allah fiye da kowa. Bayan ka so manzon Allah fiye da kowa ba a kare ba ma, sai ka so manzon Allah fiye da yanda kake son kanka. Saboda zaka iya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa, amma baka so shi fiye da son kanka ba. Shi yasa ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum, a cikin hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun fitar da shi, manzon Allah yace la yu'minu ahadukum, imanin ɗayan ku ba zai cika ba, hatta akuna ahabba ilaihi, yace har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a gare shi, min walidihi, sama da yanda yake son iyayensa, wa waladihi, da yanda yake son ƴaƴansa, wan nasi ajma'in, da yanda yake son mutane gaba daya. Sai ka fifita son manzon Allah akan wayannan. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, sayyidina Umar yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay, yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi nafi son ka fi yanda nake son kowa a duniya. Yace illa min nafsi ya rasulullah, amma nafi son kaina akan ka ya rasulullah. Manzon Allah yace hatta al'an ya Umar, la ya Umar, bakai imani, imanin ka bai cika ba, hatta wallazi nafsi biyadihi, manzo Allah yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, hatta akunu ahabba ilayka min nafsik, yace har sai na so, har sai ka so ni fiye da yanda kake son kanka. Sannan sayyidina Umar yace wallahi ya rasulullah al'an la anta ahabbu ilayya min nafsi, lalle a yanzu ya rasulullahi wallahi nafi son ka fiye da yanda nake son kaina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'an ya Umar yanzu ne imanin ka ya cika. To wannan ita ce babba alama. To ɗan uwa masu girma mun yi magana akan abin da ya shahi fifita son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kanka. To ba wai a baki bane ba. Ya za a yi ka gane ka fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yanda kake son kanka. Shine umarnin manzo Allah yazo son zuciyarka yazo su haɗu. Manzo Allah yace a zuciyarka ita kuma tana son B. A wannan lokacin ne ake gane ka fifita manzon Allah a kanka ko baka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zaran ka je wajen bi to alamun da yake nuna kenan baka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda kake son kanka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ku yi kasa sai ka ce shikenan an kare. Zuciyarka koda ba ta so ka ce sai nayi. Wannan shine ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kake son kanka. Zan ba da misali da sallar asubahi musamman a lokaci mai tsada, lokacin sanyi. Kuma ya zamanto Allah ya sharabe ka da jin sanyi. Kuma ya zamanto Allah ya sharabe ka a agares kake ko a irin zandar magarya kake. Inda ada kwai sanyi mai yawa. Kawai sanyi yayi sanyi sai ga lokacin asuba yayi. Malam sai gashi an kira sallah kai kuma kana jin sanyi sai kace a bari tunda dai Allah madaukakin sarki Ghafurur Rahim ne sai kace barka dan har lokacin da sanyi zai dan lauha sai ka tashi kai sallah daga wannan lokacin ka baka fifita son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan son ranka ba zaka fifita maganar su ka tashi cikin sanyi kai arwalla ka tai masallaci kai sallah in namiji ne in mace ce kuma dama su Allah madaukakin sarki ya sanya su ƴan gata ne ka san mata ƴan gata ne a addinin musulunci wallahi addinin musulunci ya baiwa mata gata amma su ba su sani ba suna ganin cewa turawa masu jajayen kunne tambadaddi wai su ne wai za su zo su ce musu wai su ne masu ƴan gata a wajen su alhali da suna karanta tarihi kawai za su gane turawan nan mashirmata ne tarihin ho ba ho sai wanda ya huce ba nan yanzu kawai ƴan matan kasashen su za su dauko rayuwar su su kwatanta da rayuwar matan musulmi na rantsi da Allah za su gane cewa turawan nan sun tsani mata tsana ta gaskiya. Zan ba da misali akan abu guda kadai wanda a turai akwai wuya ka ga mace ta sanya tufafi ta rihe jikinta gaba daya za ta rihe wasu wurare ne a jikinta musamman abubuwan da suke daukan hankali za ta rihe su kawai shikenan ta hito sauran gabban jikinta a waje irin su kirjinta abin da ya shahi kubri da irin abin da ya shahi cinya wani lokaci da irin abin da ya shahi cibiya da miskil da sauran su duk a waje suke irin su wuya wai idan ka diba karkashin abin da yasa matan su suke irin wannan shiga wai ka san me suka ce dan adam namiji shi dan adam ne mutun ne cikakke amma mace ba mutum bace cikakka suka ce ita dai ba dabba bace ta dan dara dabba amma bata kai mutum ba suka ce shi yasa ita dabba ba ta sanya komai a jikinta ba ta sanya kaya suka ce to ita tunda ta dan dara dabba to za ta sanya wasu abubuwa ne ta dan rihe wasu wurare amma bata isa ta sanya kaya duka ba ta like jikinta irin yanda cikakken mutum yake likewa duk zaka samu wasu suna likewa amma ba duka ba. To ka diba kaga yanzu da Allah wannan soyayya ce gare ku ku mata da kuke cewa tura suke son ku wannan abun ana ce muku gobe ku kai dan adam ba kun dan dara dabba kadan kuma wai kaga mace wai dan ta sha boko wai ta hito tana magana wai droit de la femme wace ce ga droit de la femme a cikin addini biki sani ba ki je ki ga yanda suke aurarrakin su in an ta yi anya aure zuwa ne ake ai engagement da mijin da matar a dauko abin da ya shahi defense na watan su guda sai a raba 50% shi pour lui oga 50% pour elle ita za ta kashe 50 cikin dawainiyar gida shi ya kashe 50 sai kin ta hikin nemo kudi billahi la ilaha illa huwa wai ba wai shi zai je ya kawo kudi ya ci dake ba a yanzu wannan soyayya ce musulunci yace ki zauna in kina da kudi in a wata miliyan guda kike samu mijinki a wata 100 jika 500 yake samu aka ce miliyan gudan nan taki ce ke kadai jika 500 kin nan ta ku ce ku biyu da ke da shi da diyan ku tana da miliyan guda ha wai kuma wai dan saboda rishin hankali mace wai ta ce wai addinin musulunci ya zo ya mata haƙi ka dibo abin da addinin musulunci yace ke miliyan gudan nan taki ki ashe ta taki ce ke kadai in kin hana mishin ki biki laifi ba in kin yi kokari kin bashi kyautatawa ce amma shi jiga da ribiyar kin shi dole je ya sayo abinci ya kawo ya biya kudin haya in haya kuke a gida ya biya kudin ruwa kudin wuta kuma ya saya miki kayan kwalliya dole ne kai malam mata ƴan gata ne shesa nace ƴan gata ne to ka diba kaga to haka Allah madaukakin sarki sai shi rubo innan mutane game da cewa su bi manzon Allah to in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama cewa kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan baka bi shi ba to daga cikin alamu na rishin son manzon Allah ya bayyana akan ka ƴan uwa mu kiyayi furta magana cewa wani baya son manzon Allah mu kiyaye saboda magana ce mai hadari saboda duk wanda ka gaya mishi haka baya da bambanci da kace da kace mishi kafiri duk wanda kace mishi baya son manzon Allah kamar kace mishi kafiri ne sai sa mu kiyaye wannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimake mu ƴan uwa na tunatar da mu ne game da wannan saboda kada mu yi abin da zamu je mu yi kuma ba lada zamu samu ba duk wata shari'a tana gabin manzon Allah kai zaka ga ayoyi da yawa Allah yana ta kul ati'u Allah wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah to ashe ku duk abin da manzon Allah bai umarce ka ba kakka yi shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ƴan uwa a takaice kenan wannan shine dan karin bayani da sai na ci lokaci da yawa zamu shiga kai tsaye cikin littafin mu wancan sati mun tsaya a tambaya ta biyu bayani da muke yi da mala yace limadha khalaqa Allahu ad-dunya saboda menene Allah ya halicci duniya menene dalilin da yasa Allah ya halicci duniya sai mala yace khalaqaha li ibadatihi wahdahu Allah ya halicci duniya ne dan abota masa shi kadai to da Allah madaukakin sarki ya hodi haka zaka ga kuma a cikin alqur'ani Allah ya yi mana bayani dalilan da suka sa ya halicci duniya wannan shine dalili mafi girma da Allah ya sa ya halicci duniya amma ba shi kadai ne ba Allah madaukakin sarki yace ya halicci duniya dan saboda abin da ya shafi abota masa bayan shi kuma Allah ya halicci duniya ne dan ya jarrabi ɗan adam da aljanu ya jarraba su shi yasa Allah madaukakin sarki yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yace allazi shi Allah shine wanda allazi khalaqal mauta ya halicci abin da ya shafi mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ya bayyana ayyukum ahsanu amala suwane ne za su kyautata aikin su su yi aiki mai kyau su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan iya daga cikin dalilin da Allah ya sa ya halicci duniya domin mutuwa da rayuwa su ne duniya domin a cikin duniya ne ake rayuwa kuma a mutu a aljanna rayuwa ce kawai bila maut babu mutuwa amma a duniya ne za a rayu kuma a mutu to sai Allah ya ce ita wannan rayuwar ta duniya da muka halicce ta da ita wannan mutuwar da za ta zo ta dauke ku mun halicce su ne kawai saboda mu jarraba ku kaga ashe duniya daga cikin dalilan da Allah ya sa ya halicce ta shine dan ya jarrabi mutane ya ga cewa su wane ne za su yi mi za su bauta mishi da kyau sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci duniya ne ba wai dan saboda ita wannan duniya a hole ba a'a saboda ita wannan duniyar ta taimaka maka kaje gidan aljannarka ko kuma in ce maka ta taimaka maka kaje lahira ta kowane bangare domin idan mutumin kwarai ne za ta taimaka maka kaje aljanna idan mutumin banza ne kuma za ta taimaka maka kaje gidanka wancan Allah kare mu gidan mu take nan shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ai shi rayuwar duniya ba komai bane ba illa dan jin dadi ne mai karewa duk abin da aka ce mishi mai karewa zai kare kuma aje wani abu wanda ba wannan ba shi yasa kuma Allah madaukakin sarki bai halicci duniya kawai haka nan dan wasa ba bai halicce ta ba dan wasa daga cikin dalilan da Allah ya sa ya halicci duniya shine Allah madaukakin sarki yake cewa wama khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma la'ibin ba wai dan wasa muka halicce su ba dan ku yi bautar nan ne muka halicce wannan abin da ya shafi duniya da abinda ya shafi rayuwa da mutuwa da abinda ya shafi sammai da ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin wai azatan ku a tsammanin ku kawai Allah madaukakin sarki ya halicce ku abathan haka nan kawai dan wargi dan wasa
wa annakum ilaina la turja'un, ba za ku koma ga Allah ba, haka kuke tunani?
Ina Allah madaukakin sarki ya halicci mutaje, sai sai Allah ya ce fata'ala Allahul Malikul Haqq, kai kadiba kaga, Allah ya ce fata'ala Allah, Allah madaukakin sarki ya daukaka, Malikul Haqq, sarki mai mulki na gaskiya, ba mai mulkin wucin gadi ba, domin duk masu mulki a duniya na wucin gadi ne. Imma kace baka mutu ba a lokacin da kake mulki, mandaƙinka tana karewa. In fi francophone ne san kan, in anglophone ne katran, da kai shekara hudu, watakila in an yi magudi magudi kazarce, watakila in kai abun kirki mutane su sake zabarka, amma da kai shekara takwas din nan fi anglophone, da kai shekara takwas shikenan, wai shine in ma ba a mutum ba mallam billahi, eh tace ina zuwa kanta, kaga in ma baka mutu ba dai manda za ta kare. Haka in fi francophone kake kamar irin mu nan Niger, da kai shekara biyar, in ma dai kai ka kara biyar kin shikenan dai, dole zaka safka, kana ji kana gani, zaka zama ex president, haka ake cewa tsohon shugaba shikenan zaka ta kare. Amma ka taba ji an ce ga tsohon malami, a da yake malami ko tsohon mai ilimi? A'a, in dai kai ilimin nan, domin malami wani lokacin zaka ga yana iya bar hanya, amma ilimi ne ba za ka ji an ce ga tsohon mai ilimi ba, kullum da ilimin shi kullum, amma shugaba ha, sai ka ji an ce tsohon shugaba. In ma dai kace to in ma wa'annan akwai mutuwa tsaye, kamar yanda Allah ya jarrabu ɗaya daga cikin shugabannin mu na kwanan nan, ba zo gashi nan dole mulkin dai ba hannun shi yake ba, dole kuma ya yarda, dole gashi nan yanzu wanda yake mulkin daban ne. To haka Allah yake, amma shi Allah shine mai mulki na gaskiya, shi yasa kada wai mulki ya rude ka akan rishin bauta ma Allah, ka tsaya ka bauta ma Allah, kada giyan mulki ta rude ka kai kokarin hana mutane sallah, ka ce ba za a gina masallaci a ma'aikatu ba, wannan duk shirme ne. Ai daga cikin ci gaban da ake so a samu na revolution da ake so a yi shine a ga kafa ma'aikatu duk akwai masallaci a ciki, da lokacin sallah yayi a aje aikin duniya a koma ma Allah, da an kare sallah a zo a ci gaba da aiki, mi zai hana? Yana hana duniya ƙasa ku katta ci gaba ne kawai zuwa da akai sallah minti 30 minti 20, ina ma ake sallah minti 30 yanzu sallah azhar tsakani da Allah? To a barta ma har azkar da zaka yi ba'da sala, ba'da salami, bayan kai sallama a barta minti 30, so yanzu minti 30 shine zai hana ƙasa ta ci gaba, dan an je an yi sallah, kuma sallah ce akai ba wadda tahiya za ka yi kabar duniya. Wai kaga mutum wai a matsayin shi na shugaba ya so yana cewa shugaban kasa, wai karatun nan da ake na shari'a wai su ba su da bukatar shi, saboda su kasa suke so ta ci gaba. To da Allah ci gaban kasa in ba karanta shari'a ba, ya za ya shi kasa ta ci gaba? Ita wannan kasa wadda kuke tunanin ku gina, ku yi construction da root da wacece da immeuble ku yi tayi da sauransu, mutuwa ma za ku yi ku barta, riddigewa za ta yi. Wannan ruhin naka, satin da ya wuce na dan fara bayani, ruhin nan naka shine zaka je gaban Allah da shi. To matakar baka bashi abinci ba, ka gina shi yanda ya kamata ba, wannan lokacin da ka bata ka gina duniya, kai hanyoyi masu kyau a duniya, zaka mutu, mutane suna bin wannan hanya, watakila kace to zai samu lada ai saboda shi yayi, eh in yayi don Allah ba zai samu lada, haka ne. Amma dai abin da yafi shine ranka ka ci da shi yanda kake da bukatuwa zuwa ga cin abinci, gangan jikinka yayi kyawo ya rayu, haka ruhinka yake da bukatuwa zuwa ga shari'a. Ita shari'a wajibi ne a karanta ta, duk wanda bai karanta, yanzu a ce a Niger babu wa'inda suka karanta shari'a, to Allah madaukakin sarki sai ya azabtar da mu gabaki ɗayan mu. Amma idan wasu sun karanta to sun dauke ma wasu, idan ana magana kan shari'a, amma wa'inda suka karanta kin fa ba shiru za su yi ba, za su zo ne su su karantar da wa sauran wanda ba su karanta ba, haka ne, shine bambancin. Amma dole ne ka karanci shari'a, dan Allah in baka karanci shari'a ba, kawai yau ka musulunta, misali wani ya musulunta yau shikenan sai aka kyale shi, ba koya mishi shari'a ba, to ya zai yi sallah asuba, raka'a nawa ake sallah asuba, me ake karantawa a cikin sallah? Idan an yi ruku'i me ake karantawa? Ya zai yi ibada sai ya karanci shari'a? Wannan abun shine shari'a, ba wani abu daban ba, wannan shine shari'ar, ka san yanda zaka bauta ma Allah. Allah madaukakin sarki ya kare mu, kaga wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicci duniya saboda abubuwa da yawa. Ɗan uwa masu girma, tambaya ta gaba mallam yace ما هو أول ما فرضه الله عليك bayan Allah madaukakin sarki ya halicci duniya da duk abin da ke cikin duniya sai malai yace to daga cikin abubuwan da Allah ya halitta a cikin duniya akwai ɗan adam mu kenan mu kuma da Allah ya halicce mu bai bar mu haka kara zube ba sai Allah ya turo annabinsa yayi mana bayani ya karantar da mu addini da Allah madaukakin sarki ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani to shine sai malai yace menene farkon abinda Allah ya wajabta maka wanda dole kai shi malai yace awwalu ma faradahu Allahu alayka at-tauhida farkon abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta maka ya zamanto wajibi a gare ka shine at-tauhid malai yace tauhidi me yasa saboda annabawa gabaki ɗayan su da Allah madaukakin sarki ya aiko duka sun yi magana ne akan abin da ya shahi tauhidi sun kira zuwa ga Allah a bauta ma Allah shi kadai kada a hada shi da wajen bauta domin a da al'umma ko mutane suna kan tafarki guda lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam bayan shedan ya rude shi da shi da Hawwa sun dawo cikin kasa ban kasa to sun kasance akan abin da ya shahi abu guda akan addini tafarki na Allah madaukakin sarki shine tauhidi da suka kasance akan tauhidi sai Allah madaukakin sarki yayi abin da ya shahi ya bar su suka rayu da suka rayu to sai da suka kai wani mataki sai ya zamanto sun fara fakewa sun fara kauce ma bautar Allah sun fara bautar wani Allah to sai Allah madaukakin sarki ya fara turo da annabawa dan su zo su tunatar da mutane su maido su zuwa ga bautar Allah shi kadai da lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya sanyo su cikin kasa da Hawwa ba a yi shirka ma Allah ba to da Allah madaukakin sarki ba zai turo annabawa da yawa ba da har yanzu tun wannan lokacin ba a fara shirka ma Allah ba to da har yanzu ba a turo wani annabi ba me yasa saboda duk wani annabin da zai zo shi zai yi kira ne zuwa ga a komo asalin bautar Allah domin a da bautar Allah kuke sai kuka fasa kuka kama wata hanya shi yasa Allah madaukakin sarki yace kana nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin kaga Allah yace kana nasu ummatan wahida anan akwai abinda malaman tafsiri suke cewa sai ka kaddara wani abu domin kanan nasu ummatan wahida mutane da sun kasance al'umma ce guda akan fitra ta tauhidi suke suna bauta ma Allah sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo da annabawa mubashirin wa munzirin suna bishara ga duk wanda ya aikin kirki yayi tauhidi zai samu aljanna duk wanda ya sabanin haka aka san haka zai shiga wuta shine wa munzirin suna gargadi kenan to anan shine malume suka ce idan kace kana nasu ummatan wahida sai ka kaddara fakhtalafu mutane sun kasance al'umma guda fakhtalafu sai suka rarrabu ma'ana suka fasa bautar Allah fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya turo annabawa sai su ce to ku bauta ma Allah shi kadai shine ya halicce ku to wannan dalili yasa Allah ya turo da annabawa kuma dama tun farko Allah ya kaddara cewa haka rayuwar duniya za ta kasance shi yasa Allah madaukakin sarki ya turo annabawa to duka annabawan nan idan sun zo suna magana ne akan abin da ya shahi an'abudullaha ku bauta ma Allah shi kadan sa kada ku bauta ma wani Allah shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ya fara da cewa ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku suka ce allazi in tazo tufidul hasr tana nufin Allah kadai ne wanda khalaqakum ya halicce ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin allazi khalaqakum wanda shi kadai ne ya halicce ku duk wani koma bayan sa to bai ya halitta ba wallazina min qablikum kuma ya halicce wanda suka gabace ku in kun yi haka za ku samu rabauta a wajen Allah madaukakin sarki za ku samu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah to kaga wannan Allah yake gaya mana muhimmi mu bauta mu Allah madaukakin sarki. Shi yasa zaka kuma annabi Nuhu lokacin da Allah yake ba mu labari shi ma da yazo gaya mu mutanansa sai ya kira su zuwa ga bautar abin da ya shahi Allah shi kadai. Allah madaukakin sarki yake cewa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairi malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah wanda ba shi ba ku bauta ma Allah ya ku mutane na bayan Allah kadai ba ku da wani abun bauta in ba shi ba haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi abin da shi annabi Hud sai Allah madaukakin sarki yake cewa annabi Hud ya kira mutanansa da su yi su bauta ma Allah shi kadai Allah madaukakin sarki yace wa ila adin akhahum huda zuwa ga adawa mun aika musu mun tura musu dan uwansu annabi Hud mi yace qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin khairu yace ya qaumi ya ku mutane na ya ku ɗan uwana ibudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin khairu ba ku da wani Allah wanda yake ba koma bayan Allah wanda ya halice ku aka zalika Allah madaukakin sarki yana gaya mana akan abin da ya shahi annabi Salihu da Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa ga ɗan uwan shi Samudawa Allah yace wa ila Samud akhahum salihah shi ma sai ya maimaita abinda annabi Hud ya maimaita qala ya qaumi ibudu rabbakum ma ibudullaha malakum min ilahin khairu ku bauta ma Allah ba ku da wani ubangiji kuma bayan wannan haka zalika Allah madaukakin sarki ya gaya mana ga annabi Shu'aib haka shi ma ya kira al'ummarsa Allah madaukakin sarki yace wa ila madayna akahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin khairu haka shi ma ya gaya al'ummar shi haka annabawa da yawa dukkansu annabawan nan da Allah ya turo manzannin nan sun yi kira ne zuwa ga abauta ma Allah shi kadansa to shi yasa malam yace farkon abinda Allah ya fara farillantawa akan ka shine tauhidi da zaran kai tauhidi to ka tsira in ko kai akasin tauhidi to ka shiga uku domin in ba kai tauhidi ba ba za ka shiga aljanna ba tauhidi kuma lahiyayye ba tauhidi na je kaka dawo ba tauhidi bi ma'anar kalima wanda tauhidi ne cikakke ba kai tauhidi a wani waje ba wani waje kace ba za ka yi tauhidi ba a'a za ka yi tauhidi ne a duk al'amuranka za ka ga mutum a yanzu jarrabawa da ta samu mutum sai ka ga mutum ya bar Allah da yawa wallahi shi yasa in ka ga mutum yana da abin da ya shahi a da Allah madaukakin sarki ya mishi ni'ima ta musamman abin da yake hallaka mutane yanzu kudi dukiya sai Allah ya jarrabu mutum wallahi in ka ga wannan mutumin bayan Allah ya jarrabe shi babu wannan dukiyar yana bautar Allah yana ci gaba da bauta ma Allah yanda ya kamata ya nuna cewa Allah ne ya jarrabe shi wallahi ka shin shi na wannan mutum saboda ba kowa ne ke wannan ba da yawa daga ciki idan Allah ya jarrabe mutum da musamman malam in mutum lokacin da yana da arziki yana badawa ka san akwai bambanci tsakanin masu kuɗi guda biyu akwai wanda shi yana da kuɗin amma shi kokarin kanshi ma ruwa yake ma kanshi ballantana ya ba wani amma akwai wanda shi kuɗin da gare shi wallahi ba nashi ne kadai ba zaka ga shi in bai ma yi kyauta ba baya jin dadi to wa'innan biyan in Allah ya jarrabe su suna saurin sakin hanya shi yasa duk wanda kaga bai saki hanya a ce su wallahi ka jin shi na mishi saboda zaka ga cewa kana wata rayuwa ne yanzu kuma rayuwar ta yi wahala to akwai wuya kaga mutum ya tsaya ya nuna wallahi duk abin da ya same ni Allah ne kuma Allah bai mance da ni ba to dama Allah madaukakin sarki yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ba wannan ayan nake nema ba cikin suratul ankabut Allah madaukakin sarki yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kadiba shi yasa duk mutumin da yake karanta alqur'ani yana bibiyar abinda alqur'ani ya hadi to insha Allah zaka same shi yana zaune lafiya sai dai idan Allah ya jarrabe shi Allah yace shin mutane a hasiban nasu mutane suna tsammani suna zaton cewa an yutraku kawai mu kyale su anan annasu ba wai ana magana akan mutane gaba ɗaya ne ba ana magana akan mutane wanda suka yi imani ne ba saboda abin da yazo gaba Allah ya ce an yutraku an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani da Allah sai Allah ya ce kuna tsammanin zamu kyale ku haka nan wahum la yuftanun ba za a jarrabe ku ba sai Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim haƙiƙa tabbas mun jarrabi wa'inda suka zo kafin ku fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah yace yayi wannan jarrabawar ne dan Allah ya bayyana muku ba fa shi dan Allah ya sani ba shi da ma Allah ya sani shi Allah shi ya halicci komai da komai tun kafin ma halicce mu Allah ya riga ya rubuta komai zai duk abin da zai wakana dan Allah ya bayyana wa mutane asalin mutanen dan shi ne Allah yake jarraban mutane akwai wanda makaranta malami da yake zuwa wallahi wani bi dan ana dan bashi kudi ne in ya hasa samun kudi yanzu ya hasa zuwa makaranta to dan Allah ya bayyana muku a sheda ma ba dan Allah yake zuwa wa'inda suka ce sun yi imani da Allah sai Allah ya ce dole mu jarrabe ku amma in mun jarrabe ku dan mu bayyana ma mutane ne su gane ga wanda suka yi imani da gaske ga wanda kuma dama imanin nasu saboda wani abu ne da yake sauwa shi yasa a cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yace kai fa shi yasa wal kai malam in kana da alqur'ani to zaka zauna lafiya Allah yace wala nabul wannakum kai malam Allah yace wa tabbas wallahi sai mun sharabe ku to me kake tsammani ko Allah yace sai mun sharabe ku fa dole ne a jarrabe ku to me kake tsammani ko kana tsammanin kullum 100% rayuwa tai maka dadi ba zai yi ba zaka ga dole wallahi anan mafi yawanci zaka same mu anan wani da za a like masallacin nan a ce ba wanda zai huta sai ya hade irin damuwar da gare shi wallahi wani in ya hade damuwar shi baka iya daukan ta in kai ne abin da yake kanka damuwar shi na dan sai da Allah ya ce zaka yi kai wata kila da ka mutu ko ka kace kanka ko na makamancin haka in baka da imani to shi wa Allah ya ce wala nabul wannakum wallahi tabbas sai mun jarrabe ku sai Allah ya ce bi shay'in min al-khawf za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro ma'ana tsoro shine tsoron mutuwa tsoron abin da ya shafi kidnappers tare ka tsoron ɗan sanda su kama ka ɗan kaza su yi maka kaza tsoron nan dai sai Allah ya jarrabe ku da shi wal ju'i sai Allah ya ce kuma sai mun jarrabe ku da yunwa wani abu daga cikin yunwa da Allah ba a yunwa hana yunwa to dama Allah ne yace sai ya jarrabe ɗan Adam da wannan wa naqsin min al-amwali wal anfus amma da yunwa anan malumai suka ce ba wai dole sai ma yunwa ba ba wai dole sai yunwa haka haka ba abinda ake ni da abinda shi al-jua shine Allah yana iya cire albarka dake cikin abincin sai kai mutum ka ci abinci yanzu da an jima ka ji yunwa Allah ya cire albarka to shine abinda Allah ya ce dole sai ya jarrabe mu da shi wa naqsin min al-amwali wal anfus Allah ya ce kuma sai mun jarrabe ku da raguwa tawaya ta arziki da kuma tawaya ta rayuwa dole ne malamai suka ce anan tawaya ta arziki ada kudin da ada kai yanzu yafi kudin da ada kai da amma muna cikin jarraba ta kudi ada sai ka ji parcel an sai da shi 25 francs parcel malam 400 meter malam 25 francs malam 50 francs ya dawo wajen su 200 francs yanzu da 2 million ba sai ka dage baka ma samu sai dai ka samu kode ne kode san ko wani abu makamancin haka a wasu wuraren shi ma ba cikin gari ba to yanzu akwai kudaden fa amma menene babu albarka kudaden ne ba su da albarka bana man cewa a nan lokacin ina yaro lokacin ina sefe ina ga sai ko sefe na mance da ina école sai nazo premier na zo premier kyauta ta ƙarshe da babana ya yi mini bana mantawa shine aka kira ni aka bani 200 francs na rantsi da Allah a lokacin 200 francs kudi ne an kai ƙarshe ne wannan kyautar jin dadi na musamman malam malam yanzu mutum yazo yaro yazo premier ka bashi 200 francs ya zai ce kaga lokacin kudi yana da albarka ne yanzu kuma Allah ya ci da albarkan ne kaga mutum yaro dan premier in ba 500 francs aka bashi ba kudin recreation malam ba ta ishe shi ko 500 francs sai ya dan caccafta za ta ishe shi to Allah ya cire albarkan ne shine wa naqsin min al-amwal Allah zai jarrabe mu da talauci ba wai dole sai mun rasa kudi ba a kudin Allah zai cire musu albarka dan abu kadan da bai ta kara kariya ba kaje an ce miliyan kaza shikenan kudi yana ta tayya iska yanda ka san ba kudi bane ba shine wal anfus, Allah yace kuma zamu jarrabe ku da tawaya ta rayuka. Ma'ana gashi nan abin da ya shahi ɗan terrorist da suke zawwa suna kaza, amma da kuma abin da wasu malami suka ce kuma Allah madauki sarki shi zai jarrabe ku naqsin minal anfusi, anan shine abin da ya shahi cututtuka. Sai kaga da irin su cututtukan nan, su wani diabetes su wace ce, ada duk ba san su ba, duk ba san su ba ada, amma yanzu ga sunan sun yawa cututtukan, wata cutan ma ba kama san wace iri ce ba, ga sunan sun wadu. To Allah ya ce dole sai ya jarrabe mu. To kai da Allah ya gaya maka haka, ashe abu naka, menene naka? Shine kai shiri dama duk abin da Allah ya hodi dole sai hawa kana, babu hashi. To Allah ya ce sai ya jarrabe ka, to sai ka shirya kenan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bashiri sabirin, kai Allah ya ce zai jarrabe ku, amma Allah ya san akwai wanda za su yi hakuri, akwai kuma wanda za su yi hakura. To sai Allah ya ce wa bashiri sabirin, kai ma masu hakuri bishara, ma'ana wanda duk Allah ya dora mishi wannan jarrabawar yayi hakuri, to kai mishi bishara. Bishara kuma shine da Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri, inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri, Allah ba zai taba kasancewa cikin mutanen banza ba. Ashe duk wanda ka same shi da hakuri, to mutumin alhamdulillah yahdikum Allah wa yuslih balakum, mutumin kware ne, duk wanda zai yi hakuri. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki yace yana tare da masu hakuri, Allah ba zai kasance cikin mutanen da ba su da mutanen banza ba. To sai Allah ya ce masu hakurin su wane ne kuma masu hakurin? Shi yasa anan malam Bahaushe da ya zo ma karin magana akan hakuri, mi yace mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu, kai malam anya kwa a dafa dutse a sharo man dutsen nan. Malam wai hikaya ishara ce yake maka akan cewa in kana so ka yi hakuri, jarabawa in ta zo di yanda za ta ɗauki lokaci za ta shima, to ka yi haƙuri da ya huce za ka shi daɗi. Shi ne sai yakan dafa dutse har ya sharo, mai haƙuri yakan dacewa. Haƙuri riga ce ta mutunci, haka za ka ji haƙuri yana da karin magana da yawa. Mai haƙuri yakan dacewa, wallahi duk wanda ka ga bai dace a rayuwar shi ba, to rashin haƙuri ne. Da zaran ka yi haƙuri, to za ka samu abin da ya shahi, abin da ya dace a rayuwarka. Shi yasa idan ka dibi mun taɓa yin khutba, ina ga in ban manta ba, anan akan abin da ya shahi haƙuri. To haƙuri ya kasu kashi uku, ya kamata in an samu lokaci a shirya khutba, saboda khutbar da muka yi a wancan lokaci mun yi ta ne kawai a gurgushe, saboda kamata ya yi a ce a kaɗan wannan khutba an raba ta gida uku, kowane nau'i na haƙuri an yi khutba tashi ta musamman akan shi, sai a yi khutba guda uku. Ina ba da shawara ga Imam Malam Abdullahi, idan an samu dama a aikata irin wannan abubuwa, saboda muhimmancin haƙuri. Mu tsaya mu shi abin da Allah ya ce akan haƙuri, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya ce masu haƙurin nan, wa bashiris sabirin, a cikin littafin mu na farko Aqidatul Atfal da muka zo bayani, mun yi bayani akan wasu abin da ya shafi nau'uka na tafsiri, at-tafsirul Qur'an bil Qur'an al-muttasil da al-munfasil. To kaga anan al-muttasil ne, domin Allah ya ce wa bashiris sabirin, ku yi ma masu haƙuri bishara. Su wane ne? Sai Allah ya ce ga sunan, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya ce su ne wanda idan musiba ta same su, daga cikin wannan abubuwan da muka ce za mu jarrabe su da shi, abinda suke cewa shi ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu na Allah ne, inna lillahi, mu ga Allah muke komawa, mu na Allah ne, wa inna ilayhi raji'un, kuma mu ga Allah za mu koma. Ma'ana duk abinda ya same mu dama Allah ne ya kaddara zai same mu, kuma duk abinda ya kubuce mana yanzu Allah ne ya kaddara abin nan zai kubuce mana, gare shi kuma za mu koma mu nemi taimako a wajensa, ba a wajen wani ba. Shi yasa amma anan masu cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sai Allah madaukakin sarki ya ce mana kuma wa'innan mutanen, ula'ika alaihim ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa ula'ika humul muhtadun. Allah madaukakin sarki ya ce wa'innan mutanen
suna da salawatullahi alaihim, suna da ambato na Allah a gare su, ma'ana Allah yana jinjina musu yana ambata su, kuma su ne shiryayyu. Amma manzon Allah sai ya fassara mana, ka san malam idan musiba ta same shi, ta same ka, baka yi hakuri tun farko ba, akwai hakuri da ake yi don dole, akwai hakuri don Allah. To anan ana magana wanda ya hakuri don Allah, lokacin da musiba ta same ka sai ka yarda ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, kamar yadda manzo Allah ya karantar wannan addu'a ake karantawa. Bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, ya Allah ka bani lada, ka bani sakamako a cikin wannan jarrabawar da kai mini. Wa khlufni khairan minha, ya Allah ka masanya mini da musibar da tafi wannan abin da ya kubuce mini, ya Allah ka masanya mini da abin da ya fi shi alkhairi. Kaga wannan addu'a ce mai kyau. To sai manzo Allah ya ce innamas sabru 'inda sadmatil ula, shi hakuri na Allah shine hakurin da aka yi a lokacin bugu na farko, ma'ana lokacin da musiba ta buge ka na farko sai ka hakura. Zan ba da misali, mutum ne aka sace mishi moto, Allah ya kare, da aka sace mishi moto sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يا هاكورا ياتي الله ني يا الله كما سنيا من ابن ديفا الخير وانا يا هاكوري دموا دم الله. اما وانا ياتي كاي ياتي انا ياتي سيناجي ميكي دو سونا سيناجي كوم سيريا موتونا لمبا شي كذا تي غا تكردو غا شي غا شي كذا كذا كلا شيري كذا تي سي انتي جندرميري سي اني كذا ديا ايدا سينيالن شي كومي دا كومي اكاجي اكاجي اكاي وتا داي وتا بي وتا اوكو شيرو ان يتهي ما انا مشي هانيا هانيا ان كاسا سامو سي داو ياتي تو شيكينن من هاكور ها ونن هاكورن دوله ني با هاكوري كاي دان الله با انا انن باكا دا ونن لادن دا الله يا هودي سي ان كاي هاكوري دون الله. Akwai hikimar da ta sa Allah ya yi wannan abu, tabbas babu daɗi. Ai shi yasa aka ce haƙurin, ba banza ba ne ba aka ce haƙurin, saboda tabbas babu daɗi in abu ya same ka, akwai ciwo, sai aka ce ka yi haƙuri. To nan ne ake gane namiji, in ka yi haƙuri ka danna zuciyarka, to alhamdulillah, a nan ne ake samun matsala tsakanin miji da mata, za ta gasa maka wani abu malam. In ka ƙi yin haƙuri yanzu za ka firta abin da bai kamata ba, kuma ka dawo kana da na sani. Amma in ka kai zuciyarka nesa ka hakura, sai ka yi cikin ikon Allah, Allah ya sa ka yi kontrolin zuciyarka. Ana ba da kissa wani bawan Allah da kanta zan tsaya saboda lokaci ya tafi, wanda ake ce mishi dan aljanna. Kai malam, dan aljanna ake ce mishi. Ana ce mishi dan aljanna tun kafin ya yi aure. Yanzu da matar shi, bayan an yi aure, matar shi ta ji labari, sai wata ran take tambaya kanin shi ko dan uwan shi namanta, take cewa wai da Allah me yasa ake ce mishi dan aljanna. Yace mata ai shi ba a taba bata mishi rai ba, ma'ana ba wai ba a taba bata mishi rai bane ba, ko an bata mishi rai shi ko dariya zai yauce, bai taba magana an bata mishi rai ba. Tace to abinka da mata ka san su suna son iyawa. Tace ai ita za ta kare wannan sirrin. Nace mishi dan aljanna. Malam a da ka san abinci in an zo ba irin yanzu ɗan matan yanzu ɗan bariki da suka sha bariki ba, za a yi abinci ne, za a yi kwanan abinci daban, a kama mai gida kwanan abinci da kwanan miya da kwanan ruwa, har ruwan da zai wanke hannu ya sha duka za a kawo mishi. Yanzu sai dai thermos, sai a kawo maka dan kiyar aka ake cewa shikenan, a ce da yata za ka ci, babu zancen aje ruwa da za ka wanke hannu. To yanzu da aka kawo kwano uku aka aje, an saba kawo mishi, sai ta labe tana kallon shi, da ya zo ya ga kwano uku inda aka saba, ya bude ya ga wannan kwanan ruwa ne, ya karkata ya wanke hannun shi, ya bude kwanan tuwo ya ga tuwo, ya bude kwanan ruwa, kwanan miya, sai ya ga ruwa a ciki. Ga tuwo babu miya, ruwa ne a matsayin miya. Billahi allazi la ilaha illallah, mutumin nan naka dan aljannan nan malam, insha Allah dan aljannan ne wallahi, da ruwa ya cinye tuwon shi, da ruwan ya cinye, ya dauko tuwo ya sa ruwa ya ci ya dauko, tana labe tana kallon shi, tana saurare, tana kallon shi, tana ga ikon Allah. Ya cinye tuwon shi, ya wanke hannu, ya tashi zai huta, sai ta huto da gudu ta zo ta kamo shi, dan Allah ya hakuri, ta bashi labari, ai gashi abin da aka gaya mata shine, ta dan gwada ta gani ya nene sai. Amma da yake shi haka Allah ya yi shi, kadiba kaga. Yanzu in wani ne malam, k
kai
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Yusuf yace da ta kwana a gidansu tare da cewa iya daga cikin nasihar da malam yake yi mana ko in ce yake yi ma ma'aurata a kullum shine kan cewa ma'aurata ku sani ba wai dan ka bada kudin abinci ya zamanto dole sai an yi abinci a gidanka ba, domin akwai wasu uzurruka na rayuwa da za su iya afkuwa. Zai iya zamantowa ba a samu kayan miya ba, yana iya kasance ba wai kullum ba, wata rana yana iya kasance kai za a iya samun komi amma kuma ba ta da lafiya ita mai dafa abincin ba za ta iya ba. Kenan ba wai kawai kullum sai ka bata rai abinkan abu kaza kaza, mu kasance masu tausayi musamman ga abin da ya shahi abokanan zaman mu mata. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yan uwa nan ya kamata mu dakata, shi yasa mu kasance masu hakuri yan uwa. Wallahi duk mai hakuri wallahi zai ga mai kyau. Allah madaukakin sarki ya kara sanya mana hakuri a cikin zukatan mu. Allah madaukakin sarki ya kara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mu. Allah ya sa mu so manzon Allah so na gaskiya ba so na da'awa a baki ba. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon bin abinda manzon Allah yace mu bi. Allah ya bamu ikon hanuwa daga aikata abinda manzon Allah ya hana da aikata. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.